to ashirin mu na nishadi yau bakon cinwa muka samu
Aisha Sani Bala Adama ta cikin shirin birnin Dala
Adama ke Fulani ce a birnin Dala
ai me zaman kanta ma kuwa matar wazirin birnin Dala kin gani ma ai dole sarautar ta same ni
tun da kin zama Fulani to ya aka yi aka fara drama
ito kin san da ke abu ne a matsayina na yar jarida abu na gurin aikin ka to ita dai shirin birnin Dala ya kasance tamkar rahoto da za a ce mutun ya je yi
haka kika dauke
eh gaskiya ka na dauki drama
ya amma kuma ai kin ga rahoto daban drama daban
to kin san dai harkar jarida aka ce jarida ta jibanci fanni fanni kashi kashi
akwai jaridan shadi kika yi ne fannin nishadi aka karanta
Allah dai ya sa mun shiga fannin ne amma ni gaskiya ba fannin nishadi na karanta ba
to da kika tsinci kanki a wannan drama yaya akai har kika lakanci dramar har kika zama Fulani mai iko da izza da sauransu
eh to kin san kamar yadda dai yake mu nan a al'adance zaki ga harkar masarauta a bayyana komai yake kuma abu ne wanda ake dan sha'awar sa rai dan gaskiya ina so ni a zuciyata harkar sarauta ba eh gaskiya ne ina son
to kuma aka zo aka fara dila
yawa kin ga na zama ma Fulani waziri dungurungum to shine dai
daga nan aka fara
daga nan muka fara gaskiya
muna zancen kamar shekara nawa da kika fara tunda na ga wannan drama ta birnin Dala ta dan jima kadan
eh to gaskiya ni shekara ta guda da fara
shekara
guda a shekara guda eh shekara guda
a shekara guda din nan da kika fara daga wancan lokaci duk kawo yanzu shin akwai sha'awar nan gaba daga drama na radio zan zaki tsinci kanki na talabijin
to gaskiya ne tsaya iya radio amma bana sha'awar na TV
saboda me yake sha'awa
kin san shi harkar duk abin da aka ce TV abu ne da za a ce wani ya ganka to gaskiya ni shine wannan bana sha'awa
kin so dai ki drama
eh zama dai mutanen boye
saboda me
mutanen ajimu ba a ganmu ba a dai jimu din ba a ganmu ba
to wannan drama da aka fara wani irin kalubale aka fuskanta
ito kalubale dai guda daya shine kin shigo office kina da dan wani aikin naki na kanki na gefe guda da zaki nan kuma za a ce zaki zo ki sin baki shirya masa baki komai ba za a kira ki wani zubin ma ai ta dragging da ke akan kaza zaki ce ai kaza zaki ce ai kaza har dai Allah isa abin ya zama yayi
to ban fahimta ba ta nake su masu wannan drama ta radio su ma daban suke ke yar jarida ce
eh ni yar jarida ce
to ya akai kina jarida kuma kina drama
a'a to ai wannan drama da aka yi ta tamkar wani program ne mai zaman kansa a cikin station din mu
a tashar taku
ta Dala birnin Dala
kina ba mu labari
to kuma kin san ala ayi hali ita radio duk inda take burinta ta samu masu sauraron ta shine jiwanta to ita wannan drama dama an shirya ta ne saboda me a samu tarin masu sauraro kin ga zai jawo hankalin masu sauraro tun ga abu ne na kamar yadda na gaya miki na al'ada na gargajiya zaki ga mutane suna so suna jin daɗi yayin da suke sauraron shi
okay da ni da yasa kuka fara wannan drama
sosai
to yanzu da kuka fara har yanzu iyakacin ma'aikata ne ko an samu wasu masu drama ƙwararru daga waje
eh to dadi iya ma'aikata ne na Dala suke to sai kuma daga baya aka akwai lokacin ma da Hafcom an yi waɗanda suke da sha'awa haka suna shigowa tsarin su ma suna fitowa a shirin birnin Dala
yanzu wani gudu ba hanzari ba ko kuke rubuta drama ko kun samu wani ne da ke rubuta
a muna da ogam Galidi Z Abdullah shi yake fitar da script insa zai baka naka wanda zaka yi kamar yadda komai yake a tsari
to me burinki
ni dai burina kawai in zama uwa ta gari
aha harka ta aiki yake ne
to burina gaskiya in zama yar jarida jajirtacciya
kamar ruwa ko kamar wa
sai dai ki ce in fuwa
to ki fuwa
ni in aso samu na nema in fi ko in zama kamar Femi Oke ta Al Jazeera
to sai dai mu ce Allah idan nufi kenan za a aje drama akan
hanya gaskiya
ka baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria